then that was reported or discoveries from the DuPont is that
Babban hafsoshin rundunar sojojin Najeriya kenan, Lieutenant General Tukur Buratai ke magana yayin da gwamnatin jihar Filato Barrister Simon Lalon ya kawo mai ziyara ta'aziyya na tsohon babban hafsan mulki a hedikwatar sojan Najeriya. Marigayi General Idris Alkali yace daya daga cikin motocin da aka gano a cikin kududdufin Duradu yayin binciken motar General Alkali shine an jefa ta ne tun shekara ta 2013. Babu wani bincike da aka yi kuma haka maganar ta mutu. Wannan kuma na nuna cewar kenan dukkanin jami'an tsaro a jihar Filato suna sane da abin da ke faruwa a ƙauyen Duradu, kuma hakan na nuni da daya daga cikin irin gazawar jami'an tsaro a Najeriya ma baki daya. Idan ba a daukar matakai mai zafi akan irin wannan tsagerenci na matasan Duradu, kenan mu ne ma zamu fuskanci irin wannan matsala. Saboda haka kisan gilla da aka yi wa General Idris Alkali dole a bukadin sa. Lalle zamu dau matakan tsaron da hakan ba zai kara faruwa a yankin Duradu ba da ma sauran sassan Najeriya. Zamu sake duba ainihin tsarin tsaro a cikin wannan kasa. Tun da farko sai da gwamnatin jihar Filato Barrister Simon Lalon ya mika sakon ta'aziyya ga rundunar sojan Najeriya. Mun san wannan al'amari ne na sojoji da sojoji suka kaddamar da bincike a kai. Gwamnati ta bibiyi wannan al'amarin inda muka bada haɗin kai a duk inda ya kamata mu yi hakan, wato na taimakawa wajen gano tsagerun da suka tafka wannan aika-aika. Abin bakin ciki ne faruwar wannan al'amari a jihar Filato a daidai lokacin da sojojin ke taimaka mana wajen samar da zaman lafiya mai dorewa a jihar. Shugabannin kungiyoyin kara yancin bil'adama a Najeriya irin su Comrade Abubakar Abdulsalam ke kiran da lalle a faɗaɗa bincike a yankin Duradu.
Sojan General ne ya faɗaɗa binciken soja suka tabbatar an kashe shi a wannan wajen. To kaga kenan yanzu annan motocin ma an hallaka waɗanda suke cikin motocin nan, amma duniya bata sani ba, kabilu da su ba su da gata. A yi bincike su ma a kansu a gano suwa suka kashe su da kuma suwa ne da suwa ne a cikin wannan motocin da aka samu inda aka samu motar shi General.
Gwamnan jihar Filato Barrister Simon Lalon daga bisani ya wuce zuwa gidan marigayi General Idris Alkali a unguwar Gwarinfa, inda ya gabatar da ta'aziyarsa ga mai ɗakin sa Hajiya Salamatu Idris Alkali. Hassan Mainakaina, muryar Amurka a Abuja, Nigeria.